The Voice of America, direct from Washington, VOA. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Da fatan ana lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 8 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanun labarai.
Shinzo Abe, tsohon Prime Minister kasar Japan, mai fada a ji, ya mutu bayan da aka harbe shi a kirji yayin da yake jawabi a yau Juma'a, a cewar jami'an kasar Japan. Batun mamayar Russia a Ukraine shine kan gaba a ajandar taron da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ke yi da ministocin harkokin wajen kungiyar kasashen G20 a birnin Bali da ke kasar Indonesia. Prime Minister Britania Boris Johnson na ɗaya daga cikin kasashen yammacin duniya masu goyon bayan Ukraine sosai a yakin da take yi da Russia. To ko murabus din da ya sanar da yi jiya Alhamis zai sa a samu sauyin manufofi daga Birtaniya?
Kanin labaran kenan. To ko yaya bangarorin tsaro a Abuja Najeriya ke daukar gargadin Amurka cewa ana iya saki samun kalubalen tsaro a Abuja da kewaye bayan hari kan gidan yarin kuje?
Duk matake da ya kamata mu dauka muna kan dauka game da haɗin kai tare da duk sauran jami'an tsaro. Na soja, na air force, na navy, na civil defense, na farin kaya DSS duk.
Kamar yadda aka sani da yau fa take ranar Arfa.
Wuni na Arfa wuni ne na ambaton Allah da yawa, sannan kuma da yin addu'o'i. Mutane su yawaita addu'o'i zuwa ga Allah subhanahu wataala dangane da bukatunsu.
Shin daidai ne gayyatar tsohon shugaban Burkina Faso mai gudun hijira Blaise Compaoré wurin taron neman hanyoyin yakar 'yan ta'adda a kasar?
Yau wa'annan da ke tadda zamna tsaye ya san kakin nan su, ya san ubannan su. Wannan babban lissahi ne da wannan shugaban rikon ƙwarya yayi.
Kuma muna tafa da ra'ayoyin masu saurare, sannan kafin nan za dai a ji wato shirin nan na Americana ko kuma batutuwan da suka shafi Amurka. Kafin nan ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shinzo Abe, tsohon Prime Minister kasar Japan, mai fada a ji, ya mutu bayan da aka harbe shi a kirji a yayin da yake jawabi a yau Juma'a, a cewar jami'an kasar Japan. A safiyar yau, Abe yana magana ne a wani gangamin yakin neman zabe a wajen wata tashar jirgin kasa da ke birnin Nara, gabas da birnin Osaka, yayin da wani mutum dauke da bindiga ya tunkare shi daga baya. Bayan jin karar harbi sau biyu, Abe ya fada kasa, jini na kwarara. Bidiyon da aka yada a shafukan sada zumunta sun nuna yadda mutanen da ke wurin suka yi ta kokarin taimakon Abe wanda ke kwance a kasa ba motsi. An kai dattijan dan shekara 67 asibiti, inda kafafen yada labaran kasar suka ce ya samu bugun zuciya. Batun mamayar Russia a Ukraine shine kan gaba a ajandar taron da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ke yi da ministocin harkokin wajen kungiyar kasashe 20 masu karfin tattalin arziki a duniya da ake kira G20 a wannan makon a birnin Bali na kasar Indonesia. Kafin fara zaman farko, Blinken ya gana da ministocin harkokin wajen kasashe uku na Quad, Catherine Colonna ta Faransa da ministan harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock da kuma Tambaro daga Birtaniya. A wata sanarwa da aka fitar yau Juma'a, kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce manyan jami'an sun tattauna ne akan kokarin haɗin gwiwa na samar da ƙarin tallafin tsaro da na jin kai ga Ukraine da kuma sake duba hanyoyin magance matsalar ƙarancin abinci a duniya sakamakon harin da Rasha ke kaiwa akan harkokin noma a Ukraine. Sau biyu ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov na ficewa daga taron ministocin kasashen na G20 a yau Juma'a a karon farko lokacin da Baerbock ke magana a yayin zama akan karfafa dangantaka tsakanin kasashen, sai kuma karo na biyu kafin ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya yi jawabi a taron ta bidiyo game da abinci da makamashi. Haka kuma, Lavrov baya ɗakin taron a lokacin da Blinken ya yi jawabi. Prime Minister Britannia Boris Johnson na ɗaya daga cikin ƙasashen yammacin duniya masu goyon bayan Ukraine sosai a yakin da take yi da Russia. Doko murabus ɗin da ya sanar da yi jiya Alhamis zai sa a samu sauyin manufofi daga Britannia? Johnson dai na ɗaya daga cikin shugabannin ƙasashen yammaci na farko da suka kai ziyara Kyiv bayan da Russia ta fara mamayar Ukraine, inda shi da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky suka tattaka akan titunan babban birnin kasar ƴan kwanaki bayan janyewar sojojin Russia daga wajen birnin. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda tun bayan harin da 'yan ta'adda suka kai gidan yarin kuje da ke Abuja suka kubutar da 'yan uwansu, Amurka da Burtaniya ke gargaɗin cewa ta yiwu akwai sauran rana fa a kaba. To sai dai hukumomin tsaro a Abuja da kewaye na cewa sun fi shirya tsaf. Hassan Maina kaina gare ka.
Biyo bayan gargadi da Amurka da Burtaniya suka yi cewar al'amuran tsaro na ƙara su kurkucewa a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, inda suka gargadi 'yan ƙasashen su da su yi taka tsantsan. Na tambayi kwamishinan 'yan sandan birnin Abuja CP Babaji Sunday ko shin suna da wannan rahoto.
Mun ji wannan rahoton, amma duk matake da ya kamata mu ɗauka muna kan ɗauka game da haɗin kai tare da duk sauran jami'an tsaro na soja, na air force, na navy, na civil defense, na farin kaya DSS, duk kanmu a haɗe muna so mu tabbatar wa mutane cewa insha Allah wannan abun bai faru ba. Jama'a su zama taka tsantsan game da harkan tsaro, sannan kuma idan suka ga wani abu wanda ba su yarda da shi ba ko ba su amince ba su gaya wa jami'an tsaro na mafi kusa da su.
Dr. Kabiru Adamu masanin tsaro ne.
Ɓangarorin tsaro wanda muke da shi wanda suke da hurumi na tattara irin wannan bayanai su tun kare su suke, mun ga kun fitar da irin wannan sanarwa, shin menene kuke da shi wanda kuka sani wanda ba ku gaya mana ba? Idan suna da shi din za su faɗa, idan ba su da shi ba su faɗi ba, to kaga lokacin muna iya ɗaukan matsayin cewa sun yi ne ba saboda wannan ɓangare na shari'a da na ambata a farko. Amma dai a takaice dai akwai buƙatar ita ƙasa ta ɗauki sanarwar da muhimmanci.
Da yake kuma gobe ne idan Allah ya kai mu za a gudanar da bikin sallar layya da kuma shagulgula da za su biyo baya. To shin wani shiri rundunar 'yan sandan birnin Abuja ke yi domin zama cikin shirin kota kwana?
Kafin yanzu wata ɗaya da ya wuce muke yin abin da 'yan sanda muke kira operation order, wato kaman shirye-shiryen duk wani babban event din zai faru wanda muke shirya suna da abubuwan da za mu tanada don mu ga an samu tsaro a wannan abu, shine operation order. To mun yi shi kowane DPO, GPO namu da area commanders dinmu da sauran komandoji, komandojinmu duk kowa ya riga ya san bangaren da zai yi, bangaren farin kaya, masu gano mana information, intelligence, duka da kuma haɗin kan mutanen gari. To insha Allah wannan operation order din za mu bi shi to the latter, mu tabbatar an yi sallah lafiya insha Allah.
Kamar misali kimanin jami'anka kamar mutunan lafiya wannan aikin?
Ba mu faɗin number da muke sawa, amma muna tabbatarwa cewa za mu fito da jami'anmu sosai da masallatai na EDEG da duk irin wuraren da za a yi kaman hidiman bikin bukunkunan sallah, duk da kuma shaguna wato shopping mall da kasuwanni da motoci, moto parks inda mutane duk za su yi tafiya, duk mun yi deploy mutanenmu a ga cewa samu zaman lafiya.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan, kada amanta ana tare ne da sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram ga muryar da labaran duniya.
Ana sake samun yaduwar cutar COVID-19 sosai a kasashen duniya saboda bazuwar sabon nau'in cutar da ake kira Omicron BA.5, wanda ya fi sauran yaduwa fiye da nau'ikan baya, kuma yana iya kama mutane da yawa da ke da kariya daga cutar. A Amurka, cibiyar sa ido kan cututtuka masu yaduwa ta fitar da wasu bayanai a wannan makon da ke nuna cewa nau'in BA.5 yanzu shi rabin masu kamuwa da cutar ke dauke da shi, kuma zai ci gaba da fin sauran nau'ikan Omicron na baya da ke yaduwa. Sabon nau'in kuma ya fara bazuwa zuwa wasu kasashen a nahiyoyin Amurka. Brazil da Mexico duka suna ganin yaduwar cutar sosai. Haka zalika a Turai, ana fuskantar bazuwar cutar a fadin nahiyar, ciki har da Jamus, Faransa, Italiya, Spain, Girka da sauransu. Kasar Ingila ma na fuskantar yaduwar cutar. Ana tuhumar wani dan kasar Haiti dan shekara 27 a Amurka bisa zargin ya taka rawa a sace wasu kristoci Amurkawa 'yan mishaw, wato masu yada bishara su 16 a shekarar da ta wuce, a cewar ma'aikatar shari'a Amurka a jiya Alhamis. Jean Felice, wanda kuma aka fi sani da zo da ake zargin dan kungiyar tsageran 400 Mawoza ne, an kawo shi Amurka a watan Mayu don fuskantar tuhuma, a cewar wata sanarwar ma'aikatar harkokin wajen. Ana zargin Felice da hannu a sata kristocin mission din su 17 a watan Oktoban shekarar 2021 a kusa da birnin Port-au-Prince da yan kungiyar 400 Mazowa suka yi. 16 daga cikinsu Amurkawa ne. Kungiyar ta nemi a bata kudin fansa, ta kuma bukaci a sako John LeJermaine daga gidan yarin Haiti, wato shugaban kungiyar 400 Mazowa, wanda ake zargi ya ci gaba da tafiyar da harkokin kungiyar daga gidan kaso.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Tun bayan da gwamnatin Burkina Faso ta gayyaci tsaffin shugabannin kasar zuwa taron tattaunawa kan yadda za a bullo ma 'yan ta'adda da ke dada kashe-kashe a kasar, wasu ke sukar shirin ganin har da Blaise Compaoré mai gudun hijira a ciki, amma wasu na cewa shirin ya dace. Daga Nijar mai makwabtaka da Burkina Faso, ga su labarma da rahoton.
Lura da yadda kungiyoyin ta'addanci ke kokarin samun gindin zama a sassa da dama na kasar Burkina Faso, inda suke karkashe dimbin fararen kula har ma da jami'an tsaro, yasa shugaban gwamnatin rukun kwarya Laftana Kanal Paul Ari Sandaogo Damiba ya buƙaci gudunmuwar mutanen da suka gabace shi akan kujerar shugabancin ƙasa domin nemo bakin zaren da ya sarke a fannin tsaro. Mafarin kiran wannan taro da ke samun halartar Blaise Compaoré, wanda a shekarar 2014 masu tarzoma suka tumbuke shi daga karagar da ya shafa shekaru 27 a kanta. Jakadan zaman lafiya bugo da ƙari shugaban kungiyar matasa ta Mojen Siraji Isa na da ƙwarin gwiwar wannan haduwa za ta haifi da mai ido.
Blaise Compaoré matsayin shi na tsohon shugaban kasar Burkina, sannan kuma tsohon shugaban kasa wanda ke fada aje a cikin Afirka ta Yamma fiye da shekara 30, kasashen nan na Sahel ya yi kowa sanin su. Yau wa'annan da ke tadda zamna tsaye ya san kakin nan su, ya san ubannan su. Wannan babban lissahi ne da wannan shugaban rikon kwarya ya yi na cewa ya tara su a tattauna a samu mahuta ba dan komai, saboda a samu karbo wannan bangare da 'yan ta'adda suka kwace ga kasar Burkina.
A watan Afrilun da ya gabata, wata kotun birnin Wagadugu ta yi wa Blaise Compaoré daurin rai da rai saboda samun sa da laifin halaka shugaba Thomas Sankara lokacin da ya jagoranci juyin mulkin 1987. Blaise Compaoré bai halarci zaman kotun ba, kasancewar yana hijira a Côte d'Ivoire. Jin labarin dawowarsa gida kenan, lauyoyi da 'yan kare haƙƙin ɗan adam da makusantan mamacin suka fara kiraye-kirayen ganin hukumomin shari'a sun damƙe shi, domin rashin yin hakan na iya mayar da hannun agogo baya a shirin sasanta 'yan ƙasa da aka sa gaba, a cewarsu. Shugaban gamayyar ƙungiyoyi ta ROAD son Allah Dambashi na da irin wannan ra'ayi.
Ba ta yiwuwa a kashe huta da huta, tunda waɗanda sun kai rashin wasu cikin wannan kashin gilla da an kai wa Thomas Sankara, in ma Blaise ya komo ne ka tsammani in kura ta mance mai akuya bai mance ba. Wannan komowar tashi ba ta ba da dama a ce a shahe kwata-kwata wancan kashin gilla da yayin wancan tsohon shugaban kasa da ciya da kingin mutanen su, kuma bai ba da dama a ce kwata-kwata shari'a ba ta da wani hannu da za ta kira shi ko ko ta ba shi tambayar shi abubuwa.
To sai dai jakadan zaman lafiya na ganin yanayin da ake ciki a Burkina Faso a yau ya fi karfin a baiwa tashina-tashina muhimmanci.
Zaman lafiya ya yi zama dan sarki. Yau hanyoyi ne ake bi na a samu zaman lafiya a wannan ƙasa kamin a yi zancen demokradiyya, kamin a yi zancen shari'a. Wannan mutum ni na yi imani da Allah ya iya ya bada hanyoyi waɗanda idan aka bi su nan da wata ɗaya wata biyu za ka ji an ce Burkina ta zamana lahiya. To idan aka zamana lahiyar nan daga baya za su iya su shiga wani cece-kuce.
Captain Blaise Compaoré ya jagoranci juyin mulkin da ya kifar da babban aminin sa Thomas Sankara a wani lokacin da tauraruwarsa ke haskakawa a baki ɗayan Afirka, saboda yadda yake fafutukar kwato haƙoƙin nahiyar daga danniyar da yake ganin tana fuskanta daga ƙasashen yammaci. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Barma, kamar yadda aka sani dai yau take ranar Alfa, don haka daga damagaran jamhuriyar Niger Sheikh Abdulrahman Sadiq ya yi bayani kan muhimmancin ranar da kuma fa'idar layya. Tamar Abari gare ki.
Layya na daga cikin shika-shikan musulunci wanda ya wajaba akan kowane musulmi koda ko bai je aikin haji ba. Kafin kuma layyar an so musulmi su girmama wannan rana ta Arafat, kamar yadda Abdulrahman Sadi ya yi ƙarin haske akan wannan wuni na Arafa.
Wuni na Arafa wuni ne na ambaton Allah da yawa, sannan kuma da yin addu'o'i. Mutane su yawaita addu'o'i zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala dangane da bukatunsu. Dangane da abin da ya shahi dabbar layya kuma malamai suna cewa mutum ya nemi dai ba. Dabbawa da take kyakkyawa osatar ka dan wannan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke ba labarin cewa aibi guda hudu a cikin dabba ba sa barin dabba ta zamanto ingantacciya jan lai.
Shi kuwa malam Isma'ila malam Abdua ƙarin bayani yayi game da ita kanta layyar.
Bismillahir rahmanir rahim. To layya ita sunna ce, kuma ana iya kiranta sunna wajiba ga wanda yake da iko. Musulmi shi yake layya. Sunna ce tun daga Annabi Ibrahim alaihi salam ta zo har zuwa wannan al'umma. Abinda ake nihi da layya shine ma ya taqarrabu bi zakatihi, abinda bawa zai nemi kusaci da shi na jin kai na Allah da yankan shi. Dabbar da ake yin layya da ita wannan dangogin guda takwas kenan: rago, tumkiya, dan akuya, akuya, sa, saniya, raƙumi, taguwa. Waɗannan nau'o'in guda takwas ko kuma ce guda hudu su ne wanda ya halatta a yi layya da su.
Ita dai layya tana da lokacin yinta kamar yadda malam ya bayyana.
Lokacin da ake layya goma da wata ake na watan Zulhajji, lokacin da alhazai suka hau Arfa, to washe gari duk musulmin duniya kowa ya yanka. Kuma lokacin da ake yin yanka daidai lokacin wallaha bayan sallar Idi, in limami ya yanka, limamin garinku ko kuma in sarki ke yanka kamar yanzu mu nan sarki yake yanka rago. To in sarki yace bai yi da rago, limami ne mai yanka shi ma yace bai yi da, in ya kare ma mutane sallar Idi sai ce to ni Allah bai hore min ba abin layya, jama'a musulmi kowa ya je yanka. In ko ba a yi ba haka sai mutum ya yanka layyar shi daga gida ya riga ya limami ko sarki, to nama ya ci, bai da ladan layya.
Haka kuma ba kowace dabba bace ta wajaba a yanka ta a layya, cewar malam Sama'ila.
Dabbar da ake yanka dabba mai mai daga cikin wannan wanda na zana can harko, wadda take bata da mai bata da bargo, in an yanka nama aka ci babu ladan layya. Wadda take da ido daya bata yi, wadda take gurguwa a hili, kowa an ka ganta ka san gurguwa ce, to in an yanka ita ma bata yi. Ko kuma mai kareyyen kaho, ko wadda kunnan ta iya da tsaga, an ka dubi tsagar ta cinye kishi uku, ta cinye kishi biyu a cikin uku na kunne bata yi. Ko yanke kunnan akai, ko wutse ta in ka kasa uku kishi biyu babu. Ko kuma a'a, an kahon ne iya yin jini. To amma in ya warke kaho, ya warke bai yin jini da sauran wani rauni, wannan da ba su bata layya.
Yanzu haka dai ko ina gari ya dau harama, duk titin da ka duba raguna ne yake ta kara kaina, ana yawo da su sai hada-hadar su ake yi. Tamar Abari, muryar Amurka daga damagara a jamhuriyar Niger.
A gaida Tamar, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A yau shirin zai tattauna ne kan kisan da ake zargin yan sanda sun yi wa wani bakan fata a jihar Ohio. Za kuma a ji cewa wani sabon rahoto da aka fitar ya ƙara nuna cewa lalle yan sanda sun yi sakaci wajen kai dauki a lokacin da wani dan bindiga ya shiga wata makarantar primary a garin Uvalde dake jihar Texas ya kashe yara 19 da malamai 2. Yau batutuwan da zamu mai da hankali a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To hukumomi a birnin Akron da ke jihar Ohio a yammacin tsakiyar Amurka sun ce wani matashi baƙar fata da ake zargin yan sanda sun harbe har lahira baya dauke da wani makami a lokacin da yan sandan suka bi shi da gudu. A ranar Lahadin da ta gabata, jami'an yan sanda a Akron suka fitar da hoton bidiyon da na'urar daukan hoto da ke jikin yan sanda ta dauka, wanda ya nuna yadda aka kashe Jalen Walker mai shekaru 25. Shugaban yan sandan yankin Steve Millett ya faɗa manema labarai cewa jami'an yan sanda sun yi kokarin tsayar da Walker a cikin mota a ranar Litinin din makon da ya gabata bisa wani laifi da ya yi wanda ba a fayyace ba. Amma a lokacin da suke bin sa a motar sun ce sun ji harbi ya fito daga cikin motar ta Walker.
And again, that changes the whole nature of
shugaban yan sanda Steve Kenne yake cewa jin harbin da ya fito daga motar Walker sai laifin ya koma daga na take dokar tuki zuwa kan abin da ya shafi kare rayuwar al'umma. Jim kadan bayan da motar ta Walker ta tsaya, bidiyon ya nuna shi ya fito ya tsere sanye da wani kyallar rufe fuska, sai dai bayan yunkurin da suka yi na kama shi duk da sun yi kokarin amfani da wata na'ura, Walker ya tsere har zuwa wani wurin ajiye mota, inda nan ne 'yan sanda suka harbe shi har lahira. Shugaban 'yan sandan ya ce Walker ya samu raunuka har guda 60 a jikinsa sanadiyar wutar da 'yan sanda suka bude masa da bindigogi. Rundunar 'yan sandan ta ce lallai Walker baya dauke da makami a lokacin da aka harbe shi, amma kuma an tsinci wata bindigar hannu da gidan harsashe da wani zobe a wajen zaman direban motar ta Walker. Bayan ballar wannan bidiyo, masu zanga-zanga sun bazama a kan tituna, inda suka yi dandazo a kofar ma'aikatar shari'a a garin na Akron suna neman da a bi wa Walker kadinsa. Lauyoyin Walker da iyalansa dai sun yi Allah wade da wannan lamari, suna masu zargin cewa 'yan sandan sun yi yunkurin ne kawai su bata masa suna. Bobby DiCello shi ne lauyan iyalan matashin da aka harbe.
They want to turn him into a masked monster with a gun.
Yace suna so ne su nuna cewa shi mugun mutum ne tare da nuna yana dauke da bindiga, kuma mun san hakan, amma ina so na gode wa shugaban 'yan sandan bisa wani abu guda da ya faɗa. Domin ya ce a lokacin da aka harbi Walker sau 90 ne ko 60 ko ma sau nawa ne baya dauke da wata bindiga. 'Yan sandan dai da ake tuhuma da kisan matashin an dakatar da su daga aiki, ko da yake za a riƙa biyan su albashi. Attorney General ɗin yankin Dave Yost ya sha alwashin za a yi kwakkwaran bincike na adalci, yana mai ba da shawara da a yi hattara saboda bidiyon da aka gani wani bangare ne daya na abin da ya faru. To wani labari na daban kuma, wani sabon rahoto da aka fitar kan kisan da wani dan bindiga ya yi a wata makaranta a garin Uvalde da ke jihar Texas a nan Amurka ya nuna cewa wani jami'in dan sanda ya samu damar da zai iya harbe dan bindigar, amma damar ta kubuce masa saboda ya tsaya yana jiran a bashi umarni. Rahoton ya kara da cewa da jami'in ya yi amfani da wannan dama da an kubutar da wasu daga cikin dalibai 19 da malamai 2 da dan bindigar ya harbe a ranar 24 ga watan Mayu saboda za a iya ba wasu daga cikinsu agajin gaggawa. Wannan rahoto da cibiya mai bibiyar matsalar harbe-harbe da ke jami'ar Texas ta gudanar ya kara bayyana irin sakacin da ake zargin jami'an 'yan sanda sun yi wajen kubutar da rayukan waɗanda lamarin ya ritsa da su. Rahoton har ila yau na zuwa ne bayan bahasin da daraktan hukumar kiyaye lafiyar jama'a a jihar ta Texas, Kanar Steven Macro, ya gabatar a gaban Majalisar Dattawan Amurka, inda ya ce 'yan sanda sun nuna tsananin gazawa a daukin da suka kai a makarantar. Masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai wani jikon idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Julie Ladies Gresham da ta hada shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.
to a gaishe ka, bari mu ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo.
Saƙonmu na farko ya fito daga Hamidu Kalalabuwa jihar Difa. Yace ni dai fata na Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali albarkacin wannan sallah. Kuma ina kira ga masu tukin abun hawa su yi a hankali a cikin bukukuwan sallah a yi sallah lafiya a ƙare lafiya. Saƙonmu na gaba ya fito daga Ahmadu Manaja daga Bauchi anguwar Karofuma dake a Najeriya. Yace ku bani dama ne Allah wadai da halin rashin tsaro dake faruwa a ƙasar mu Najeriya, musamman ma kashe-kashe da sace-sace da garkuwa da mutane. Ya Allah muna roƙonka ka ba mu zaman lafiya mai dorewa. Amin. Sai saƙon Ali Alhaji Haruna a jihar Jigawa, Najeriya. Yace ku bani dama ne kira ga ƴan uwana matasa Najeriya cewa ya kamata duk wanda ba shi da katin zaɓe ya yi gaggawar zuwa a yi masa wannan kati, domin shi ne za mu nuna wa duk wani ɗan siyasar cewa mu ma muna da amfani. Saƙon Alhaji Mele Yusufari ya ce muna kira ga mahajjatan bana da Allah ya ba su dama da su yi wa ƙasashen mu addu'o'in zaman lafiya. Allah ya kawo mana ƙarshen matsalolin tsaro da muke fama da su. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Rilwani Ibrahim London Wuɓa tare da Buba a garin Wuɓa daga jihar Adamawa. Suka ce ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta maida hankali wajen kare rayukan al'umma da dukiyoyinsu. Allah ya ba mu zaman lafiya. Amin. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku da fatan za a yi sallah lafiya.
To a gaishe ki Zahara, kafin mu ƙarƙare ga Maryam ta sake dawowa da bitar labarai.
Shinzo Abe, tsohon Prime Minister ƙasar Japan, mai faɗa a ji ya mutu bayan da aka harbe shi a ƙirji yayin da yake jawabi a yau Juma'a, a cewar jami'an ƙasar Japan. A safiyar yau Abe yana magana ne a wani gangamin yakin neman zaɓe a wajen wata tashar jirgin ƙasa da ke birnin Nara, gabas da birnin Osaka, yayin da wani mutum ɗauke da bandaga ya tunkare shi ta baya. Batun mamayar Rasha a Ukraine shi ne kan gaba a ajandar taron da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ke yi da ministocin harkokin wajen ƙungiyar ƙasashe 20 masu ƙarfin tattalin arziki a duniya da ake kira G20 a takaici a wannan makon a birnin Bali na ƙasar Indonesia. Kafin fara zaman farko, Blinken ya gana da ministocin harkokin wajen ƙasashe uku na Quad, Catherine Colonna ta Faransa da ministan harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock da kuma Tim Barrow na Birtaniya. Prime Ministan ƙasar Birtaniya Boris Johnson na ɗaya daga cikin shugabannin ƙasashen yammacin duniya na farko da suka kai ziyara Kiev bayan da Rasha ta fara mamayar Ukraine, inda shi da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky suka tattaka a kan titunan babban birnin ƙasar 'yan kwanaki bayan janyewar sojojin Rasha daga wajen birnin. Mutanen biyu sun kulla alaƙa ta ƙwad da ƙwad, sukan yawan yaba wa juna tare da nuna goyon baya ga juna a shafukan sada zumunta. A cikin 'yan makonnin nan, Zelensky ya fito fili ya bayyana muradinsa na son Johnson ya ci gaba da riƙe makamansa.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Kuma kamar kar dai amince a kasance da mu a shirinmu na dare, wato karfe 8:30 ko karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leather Creation wacce ta hada shi da kuma injiniya mu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya. Wassalam.